Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Faidi
a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu a yau 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 filin namu na nishadi ne
kafin ce masu saurare muna tafi da tsarin bayani
Kin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta gayyato bakon mawaki filin nishadin mu daga Kano.
Sannan zamu ziyarci filin mu na Kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurari ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana.
Sai yau bakoncin wa muka samu.
Eto na farko dai sunana assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdullahi Alfa Yusuf wanda aka fi sani da AAY kuma ina zaune ne a unguwar Dorayi. Layin yan kifi layin makaranta na primary school anan KC staff school primary secondary a AKCC a nan Kano
to daga nan ba dora karatu ba
ni gaskiya nayi wannan nayi CAS CAS Kano to kuma dai Allah da ikon sa dai ba samu dai nasara ba amma dai ina tsarin wannan shekara insha Allah zan dora zan yi jami'in sanannen ci gaba
to a sanar wata sanara ne
eh ina dinki
ke me ji hankalin ka harkar tsunduma a harka ta watsa
ran labari ne mai tsayi
a ba mu musha
to gaskiya dai asalin dai abin da ya ji hankali na fara waka gaskiya tun ina dan karami haka sometimes irin a wajen maulidi haka shairai sukan zo su yi kasidu irin su zo su yi performing haka a wajen maulidi so ni abun yana mutukan burge ni tun ina yaro sai na fara irin waƙoƙi irin na kasida dan da ba waƙar hip hop ma nake ba
to waƙar hip hop ma kake to bayan masu shairai sun ji hankalinka to a yau shi aka fara waƙa
Eto gaskiya na fara waka ina tunanin 2014. Na fara waka, na fara rera waka a studio. Fara shiga studio amma tun kafin nan ma hasali na kan dan rubuta haka dan aje.
To da shi aka fara.
Eto na fara waka ta da wata waka mai suna we are going to be the best. Insha Allah. Eh, da turanci ce.
To ya take?
Eh to. Kar waka ne an dade.
To banda ita sai wace kai?
Na yi waƙoƙi da dama. Irin su na tsanin soyayya, yar Kano, impossible, next level.
To a rera mana ɗaya daga ciki. Na tsanin soyayya, a rera mana ita me yasa ka yi ta? Mutuwa ta wahalar da kai.
Labari ne dai. Farko ne baran fara da za mu ci wakan ki ce muna zaman zaman mu ne da wannan yarinya ni dai ta manyi zurfi a cikin soyayya ta tashi tace ita wai sai ta tafi zariya udar baki na sai nace ice dai lafiya sai tace da ni wai za ta je ta gaida su iya ni kuma mai zan banda nace mata da lafiya ashi ashi za ta ci amana na da nai saki wani ya mai gurbi na na sani soyayya irin wannan backup ne da haka har dai karshe wagan irin ta ci amana na ne irin mun yi waya da ita a wakan nake nuna da muke waya da ita so shine take ce min ai gaskiya ita wannan lokacin ba ta jin dadi in kyale ta so sai muka rabu da ita aka ta manta ta kashe wayanta so manta nan da tai sai kuma na eh bata kashe waya ba sai naji suna magana kuma da win again yana tambaye ta wannan ai zai irin ya dame mu haka so shine take ce wannan wani ai wani ex boyfriend din ta ne ma ai irin ni kawai tsohon saurayin ta ne ma da haka so shine kawai na yadda wayar irin a wakan nake nuna haka na yadda wayar na fashi da kuka ban san lokacin da na fashi da kuka ba sai karo sai zadi shigo na tsanin soyayya haka wakan yake
to shi wannan labari ne ko kirkirar gaskiya ne ko kirkirar labari ne
eh to gaskiya dai za a ce kamar dai labarin gaske ne amma dai sai na dan dora wani nawa
abu labari akan ka ne ko akan wani naka
gaskiya dai labarin ba akai na yake ba akan wani nawa ne
to mafi yawa mawaka sukan fuskanci kalubale kafin su fara waka walau daga wajen iyaye ko abokai shin ya labarin ka yake
ya kalubale to alhamdulillah amma kowanne ma dai gaskiya duk wanda kika ambata din nan dai gaskiya kowanne an going through an shiga gaskiya ne
da ka fara ya me iyaye suka ce
eh to gaskiya ni da farko ba su haushi abun ba sai da su ga irin na har na fara shiga har abin ya kai ni ga shiga studio na suka ji waƙoƙi na suka ce ah haka wannan yaro yake da basira a to gaskiya kamata mu kyale shi shine suka kyale ni amma da gaskiya ba su nuna goyon bayan su akan abin ba hasali na hana ni gaskiya amma yanzu gaskiya mun daidaita da su
kun daidaita
dama ai ba a rasa kalubale wajen abokanai wajen wasu za ki ji wannan kamar irin sai kamar cewa irin dan kuna tare ko kana masa wani kallo na wani wannan kai kana wannan level din shi yana wannan kana masa kallo sai shi kuma yanzu ka ga yana maka dai yana ma wasu abubuwa dai wanda dai bai dace ba dai duk gashi nan dai duk za ki ta gani irin waɗannan abubuwan gaskiya an shafa ma da irin waɗannan
to amma waƙa waye jigon ka waye yake baka sha'awa da idan ka kalle shi kana so ka zama shi kamar shi ko ka fi shi
eh to anan arewaci ko kuma dai duniya baki daya
eh arewacin mu fara da arewacin sannan mu je duniya baki daya
to gaskiya anan arewaci
musamman a fage na hip hop tun da
a fage na hip hop gaskiya dai na tunanin wannan ne dai indiya ko wanda yake burge ni ma dai dan ba zai wuce ainihin biliyo ba
biliyo me yasa ka ce biliyo yana burge ka
eh to gaskiya biliyo sakamakon irin yanayin yace yake tafi da ainihin waƙoƙinsa zaki ji yana da ainihin kishin yana da kishin mummunan arewa yana da kishin musu sai shine reason da yasa ni kuma gaskiya in dai mawaki aka ce yana kishi yana da kishin hannun inda yake gaskiya yana matuƙar burge ni
to ana waje kuma fa ko na yan kudancin ƙasar
nan eh to ana wajen gaskiya dai Michael Jackson burgari Michael Jackson
to ana Nigeria ko fa
a Nigeria to gaskiya mun yi sai skid ba eh whiskey
to a kare ra mana na tsanin soyayya banda ita a rira mana wata
eh to akwai yar Kano ita ma
ya take
to sai a rayuwa da a ce babu ke ya gane yi ya sane yi shakuwa ni da ke mini na tashi da safi you are the first thing that comes to my mind we thinking I guess it's the first thing I see before fell a day into darkness. And when you came to me, then you became a brightness. If I ever do you wrong, I'm seeking for forgiveness.
Nga
ne before you to show self lightness irin sai ne cire course shi go erkano ina san ki erkano zan aure ki erkano mu zauna a garin Kano sai irin busa shi go dan darin irin haka dai wakan yake
wace ce bakar damiyar ka a wakokin ka
sai to gaskiya akwai wata trap da ne san ina dan taba ina sometimes taba singe sometimes taba rap haka duk na yi akwai wata waka ne ita ce bakan damiya ta impossible
impossible ita kuma me labarin ta kafa a daira mana ita
eh to gaskiya labarin bakan dalilin da ya sa rewa kan akwai wani lokaci irin ana competition muna competition a unguwa haka
na waka
eh so sai aka gayyace ni in zama mana damiya ciki so shine kafin ma shi kafin ranar competition din shine shiga studio sai shiga studio shi ne jin lege da wannan waka to da dai da waka madan competition din ma wallahi karshe ma ban ma shiga competition ma yi competition din ba sai kuma daga baya wakan girin a gari haka mutane sai na dinga ji a nan a can a can
yasa muka ga competition
wallahi da ke san abu ba da rayuwa
to ya take impossible
to rap ci dai na ce da farko it was going to make it possible, so possible. If you look at me, you see I'm very possible. Plus, available, money, uncountable. We started from the bottom, they don't know we are expendable. I'm done, that's why I'm well known. Popular people call me celebrity because I'm not speaking vernacular. Yes, I'm a hustler. Plus, legendary, never stopping until I found myself in the cemetery. I'm the physical, they are the temporary. They can tap on the ground, America, to kill my hari. I'm not tired, everybody. 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 I'm come on what you see me the mumpu to say kiji ana tijiniya na fito na 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 manta I don't forget so go with the big gash then you know they are
you can't imagine the habesha at kiwa karko
I can sell competition they say the habesha kuma iru waka muna hip hop ma ya gaji haka
to banda wana ayamuna wana ta hip hop me yasa kuma hip hop za ku kuna rangaji ana haka da hali kuma ana kaman yaki
abin ne ana ci ga mutum ya dai shiga jarawa haka
jarawa ta waka to bare na muna wata hip hop din banda wannan impossible
akwai wata wacce na yi na tunanin alewa
duk wacce ta zo kanka yanzu
to akwai wata kaji sunanta suna da yawa gogin da ne kaji ta kaji ta kaji ta ta dan kwanta mun ne
to kafin ta dawo wani irin alfahari aka samu a harkar ta waka
to gaskiya har yanzu dai ainihin fama muke har yanzu tukun da dai ba me kai ga wannan ba amma dai yanayin yadda masoya da kuma abokanai na arziki da yan uwa dangi suke appreciating abun namu gaskiya ina abun yana mun dadi sosai kuma in naje irin shi haka yanayin yace masoya na zaki ga suna irin cin gani da yayi oriyan zaki suna cin abin da ake yawa yawa to abun yana burge ni sosai yana mun dadi ni dama kawai abun da yake mutukar burge ni ma kenan ni ko ban wani samu wannan ba kawai ni na ga wannan kawai ni an biya ni kawai
an biya ta daga sana'a
yi wallahi
eh amma kuma za a so ayi dauka a wakar ko
yes ya haka ne haka ne
chamana chamana life on this time ya don gano muna zaman mun yi da wannan yarinya ni dai ta mun yi zurfi a cikin soyayya da tashi da sai ta wai sai ta tafi zariya wutar baki na sai na ce ki sai dai lafiya sai ta ce da ni wai za ta je ta gaida su iya ni ko me zan bar da na ce mata da lafiya ashe ashe za ta ci amana na da nan fike wani ya mai gurbi na
an soyayya wallahi na san soyayya na san soyayya wallahi na san soyayya
the reason I said that I ain't had to be before you know it. Say no part is just with me. And I go find strategy on my medicine. I don't repeat. tazo da jika na dan sha tun kadan bayan isha sai na kirawo wayanta tace da ni ita kwanta sai dai da kira gobe sai yanzu kana so ta huta sai ce to shikenan ibina
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga baraka ta dawo da ci gaban tattaunawar
Shin ka taba san kanka misali ka je wani performance ko wani biki ai wani abu da zaka shiga wani tasu ko damuwa ko matsuwa haka?
Ai gaskiya akwai. Akwai wani lokaci da naje ni a Abacha Youth Center. So naje zan yi performance a wajen. Wannan ne shine farko performance ina da naje wajen. To irin yanda nake ayyana abin a zuciyata ina fitowa gaban jama'a kawai sai naga abin ba haka bane naga jama'a sun mun kwarjini mutane da yawa to sai naji gwiwa na ya sari to kawai ba sai aka bani microphone sai na kasa magana na sunke da kai na ga jama'a ana kallo na ni kuma nayi shiru sai MC din ne ya karba yace ai ko san wane da wane ne dai aka dai dan babbasar sannan aka zo aka ci gaba da al'amura to ina tunanin wannan shi
aka dawo aka baka microphone din ka iya magana ko ga wannan dai ba
kai san no hi wannan ai kawai an kuna mu gane irin yanayin yanda zan introducing kaina to mutane so shine ya bani matsala na kasa saboda sakamakon mutane sun mun kwarjini to wallahi tallahi shine
to baya ga nan shin an taba kwatanta irin haka
eh akwai wanda aka ga wani da samu amma shi complain ake mun cewa bana magana da karfi in yi magana da karfi in yi magana da karfi so shi ne kuma a lokacin dai duk dai farko-farkon fara wannan din ne ma farko-farkon fara performance na so a lokacin shi ma gaskiya dai na dan ji irin a feel sha irin na ji wani wannan a lokacin na shiga wani yanayi kawai mutane gaskiya lokacin mun saba da jama'a ba dai sosai
yanzu fa amma yanzu duk wannan
yanzu alhamdulillah yanzu
to menene hangen ka ko fatan ka arka ta waka
eh to hange na shine na daukaka yanzu mun cewa idan ne na aika sako duk inda nake so yaje shine hange na kuma sannan ina so na ringa waƙoƙi irin na waɗanda suka shafi mu nan arewa da kuma irin addinin mu haka shine hange na duk inda na aika sako na yaje kawai shine babban buri na
kana da burin kai waka da ƴan kudu in kana da shi kuma da wani mawaƙin misali
eh ina da buri gaskiya ina da buri ga san kamar irin su Davido su Whiskey din su techno duk ga su nan da kuma masu tasowa na yanzu su Rema wannan su Joe Boy su duk ga su nan suna da yawa dai
shin kana ganin a nan arewacin Najeriya ana bawa mawaƙa dama da su dace
gaskiya dai kudi dai sun fi mu ci gaba magana tsakani da Allah in dai batun waka ne gaskiya kudi sun fi mu ci gaba sakamakon su can suna da sponsors za ki ga akwai wanda za ki ga suna ɗaukan nauyin ainihin wannan ɗin nasu na waka gaba ɗaya akwai wanda za ki ga suna ɗaukan nauyi in kuma nan kowa za ki ga yana janyin jikinsa sakamakon mutum yana tsoron kai ya faɗi ko kuma mutum yana tsoron zagi ko wani duka dai ga su nan da wani da wani abubuwa ne
kuma
waganmu da suka ci gaba 'yan
arewa shi
suka tallafa muku ƙananan gaskiya dai ɗaiɗaiku a cikin su gaskiya ba kowa ba ɗaiɗaiku don akwai ba su taimako ba ba gaskiya amma ɗaiɗaiku kin san muna wani hali ne yake mirin ce ma ne yake damun mu Allah dai ya yi mana dai kira amma akwai masu kirki akwai masu kirki sosai
in kuka je garin su ba sa ba ku dama ku gana da su ne ko ku kaka manajojin su ne ko ku su ne ko ku daukaka ce take yi wa su
kin san in aka ce mutum dai ya yi blue so sai a hankali duk irin waɗannan abubuwan dai da za ki rasa shi da irin yanayin gare shi na abubuwan
kwadan
mana ka ga matsalar da kuke fuskanta za ki ga to ga dai ba dai kulaƙanci za ce ba menene ba dai za ki gani so sai ki ga mutum ma misali kana niyyar za ka je wajen wannan sai ka kai ka je ma ga shi ga abin da zai faru ga shi ga
kun ka taba gwadawa kai misali a kan ku wani zaka ya taba gwadawa ya je wajen wani dan arewa da yake ce kuma bai taimaka masa ba ko bai masa kallon mai dadi ba
eh akwai wani nawa amma ni dai ban taɓa zuwa ba sakamakon gaskiya ban cika irin shige shige ba haka da wani nawa eh gaskiya akwai wani nawa gaskiya amma dai ba lin sai da faɗi
ba ne a faɗi sunan mawakin ba kawai abin da faru da zaka ga
yawa yawa ya je ne to dai sai aka dan samu irin alisi aka ya ta zuwa ya ji ya dawo ya ji ya dawo ya ji ya dawo
yana ganin mawakin idan ya ji
a'a ana ta irin kamar jirga shi ba zai ce ana jirga shi yau ba ana bulaganta shi dai sai yake ba na rage yake sai masa ni ne wani wallahi ba zan iya ba gaskiya shi ya sa wallahi
to me burinka ina kake so ka ga nan kan da kan lokaci sannan kuma ina kake so ka ji waƙoƙinka
ina so in ji waƙoƙina ba iya arewa ba ba iya Nigeria ba duniya baki daya ba iya Africa ba ina son ji waƙoƙina a duniya duk inda na aika sako na yaji shine babban burina ina na aika sako yaji
to arena muna wata waƙar kuma banda waccan da aka yi mana
akwai wata wacce ne kwanan nan ta amma ban ban karbo su daga studio ban karbo ta ba akwai wagogi da yawa suna na kasa a studio ma wanda ni rera ba a fitar da su ba tana daya daga ciki
ya take
ta mini sai a gari wagogi suna da yawa ne suna da yawa ne sai
wanda ya zo kan kawo karera
ta Nigeria wata kasa ce a duniya wacce ta yi fice wajen yawan kabilu kamar wasu biya da muna zaune lafiya bayan samun yancin kai mun haɗa kai kamar tsintsiya amma yanzu mun zama kamar dabbobi ko ina hayaniya muna cikin wani hali muna cikin wani hali muna cikin wani hali eh ah muna cikin wani hali muna cikin wani hali muna cikin wani hali eh sai da wayo 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 irin yani bad government poverty so police brutality sannan ga banditry ga ba security irin sai ji back of a Niger ba visa unity babu 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 haka za mu je mu karatu mu a wagan nake nuna aiki ya gagare mu mu koma gidajen mu mu ci gaba da buga bugar mu in tallafi an gwamnati ta ji kan mu tallafi ta ba mu bai isuwa gare mu mun koma ƙauyukan mu ana ta karkashe mu an hana mu noma an kwace shanun mu muna cikin wani hali haka karshe sai wannan nake cewa sata ta yi yawa shaye shaye yayi yawa a Niger kwace yayi yawa kidnapping yayi yawa rifin yayi yawa corruption yayi yawa wa ina shugabannin mu waɗanda suka yi mana alƙawari za su share kukan mu kafin a yi zaɓe sun roƙa mun ba su ƙuri'un mu but after election they run away sun gudu sun bar mu shin laifi ne da muka zaɓe ku laifi ne da muka bi ku laifi ne da muka yi ku ai akwai zaɓe na gaba kanmu ba zai kulle ba za mu fito kwanmu da kwarkwatar
da yan magana ne ba
a kan Nigeria ne ba da
to me za a ce masoya a ƙarshe
masoya ina miƙo gaisuwa ta kuma ana tare ina jin daɗi game da yadda irin kuke nuna min ƙauna da kuma sauran abubuwa na godiya ina mutukar godiya ana tare ana mugun tare
so al'adar shirin nan muka yi wa mawaki ta tsiye mu ce ya mana banki ko ya mana amshi ya rera wa VOA Hausa ya rera mata banki ko amshi VOA Hausa amma ba wadda da bane ta tsiye ne aukar shakayi an kuma ka rera duk wanda ka zaba da ɗaya ne wasu mawaƙan suna shan kayi wasu kuma suna cewa a ba za su yadda su sha kayi shin za ka sha kayi ko ku za a rera
VOA Hausa in tasha ce ta al'umma maza da mata ku mu zo gaba daya zuwa biyoye Hausa za mu samu dukkanin wasu labarai da muke bukata biyoye Hausa tashace da kowa yake so yake marari
wato yau ba za ka sha kayi ba
wannan freestyle ne zuwa freestyle ba
freestyle da wani yake so to madallah muna godiya
kamar ba ku sani ba ni ne yaran Kano bai da ku sani ba to ni ne yaran Kano in ce ba ku sani ba kira ni da yaran Kano ko da ba ku sani ba kawai ku ce mini yaran Kano yaran Kano tabbas ni ne yaran Kano yaran Kano kwarai ni ne yaran Kano yaran Kano hakika ni ne yaran Kano yaran Kano
yanzu kuma ga wakiliyar mu daga Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana filin kwalamar mu
wayo Allah duwo
tare da malama Aisha Muhammad Barafa a cikin wannan zauri na malama Aisha barka da zuwa
barka dai assalamu alaikum masaurari
malama Aisha yau muke da shi ne a cikin zauren
war gida yau zamu koyi yanda ake hikima wato inda wasu suke kiranta da tsafafa wari da irin abin da yake kiran wannan tuya abinda uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine flawa sai sukari sai dan gishiri sai ruwa kwar gida zaki zo ki hada flawa ki da gishiri da ruwan ki kwaba kwabin uwar gida ana so yayi ruwa ruwa bayan yayi ruwa ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa ruwa ba daidai da daidai uwar gida zaki zo ki samu tsinken ki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne zaki fara amfani da wannan tsinke sai kin hura shi zaki sa shi a cikin mai ki sa wutan kadan man yana dan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko daya sai ki dan bar shi ya huru sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinken ki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida zaki saka wannan man ki bar shi a ciki shi ba yayi zafi sai ki riga dauko shi kina dangwalo wannan kwabi uwar gida zaki lura idan kika sa wannan tsinke na ki kake bari ya shiga ciki sosai zaki bar shi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya yayi rabi da rabi sai ki tsomo shi ki mido shi cikin mai sai ki saki kina dan sassaka shi haka zaki ga ya dan liki in ya dan liki miki sai ki dan sassaka shi haka zaki ga ya sauka sai ki ara dangulowa uwar gida haka haka har ki gama tuyan ki sai ki ga barin tsinken yana dan yin zafi sannan sai ki dangulo uwar gida wannan tuya ana yin ta ma'amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je office da shi ko a nan gida a sha shayi da shi
masu sauraro abinda ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Jimmy Leather Scratcher ni Zahra Aliyu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.